الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 12 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi tambaya ta farko dan uwa ke cewa macecece aka sake ta ba tare da an kwanta aure shin akwai idda akan ta nassi na alqur'ani ya tabbatar mana cewa duk matar da aka sake ta kafin a kwanta aure ba maganar idda akan ta bayan sakin ta da minti daya in ta samu wani miji na musamman idan sun daidaita tsakankanin su akan iya daura musu aure ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahatumul mu'minati thumma qallabtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha wamatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila ubangiji ta'ala ke cewa ya ku jama'ar mu'minai idza nakahatumul mu'minati idan kun auri mata mu'minai thumma qallabtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku sadu da su abinda ake nihi da almasu anan shine aljima' saduwa tsakanin ma'aurata ubangiji ta'ala yace fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha ba ku da wata idda akan su da za su yi an gane ku don haka daman ita idda da Allah ya shar'anta mana ita na ɗaya daga cikin hikimomi shine dan a tabbata cewa mahaifar mace ta tsarkaka babu da a ciki don haka Allah ya shar'anta mana cewa duk macen da aka sake ta in dai an kwanta aure to in mai yin jini ce za ta yi jini uku idan ba ta yin jini saboda kuruciya ko da tijantaka za ta zauna tsawon wata uku idan mai ciki ce ko sai ta haife cikinta kamar yadda can ubangiji ta'ala ke fada wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka saka ubangiji ta'ala yace su yi jira wato ga kawunan su thalathata quru wato shine jini uku ko kuma kace tsarki uku domin shi lafazin alqar a yare na larabci yana daukan ma'anar al-tuhur kuma yana daukan ma'anar wato shine damul hayd wato jinin al'ada to kaga anan duk macen da aka sadu da ita idan an sake ta in tana yin jini baya halatta ta yi aure sai ta yi jini uku ko kuma mu ce sai ta yi tsarki uku idan mai ciki ce ko sai ta haife cikinta kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wa ulatul ahmani ajaluhunna an yad'ana hamlahum ajalin mata masu ciki ubangiji ta'ala ya ce an yad'ana hamlahunna wato shine su haife cikinsu don haka idan mace mai ciki aka sake ta take yanke bayan sakinta da minti ɗaya ta aihuto idda ta gama in ta samu wani miji a wannan lokaci ma akan iya daura mata aure, sai dai ba zai kusance ta ba matukar wato jinin biki bai dakata ba. Amma take yanke yanzu mace in ta aihu bayan an sake ta, take yanke yanzu ta aihu, to za a iya daura mata aure in ta samu wani miji, sai dai ya dau hakuri in jinin biki ya tsaya sannan kuma ya kusance ta. To dan haka dai a takaice, in dai ba a kwanta aure ba aka saki mace, to ba maganar idda akan ta. Wannan nassi ne na Alkur'ani. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa ka zo masallaci an tada ikamar sallah, ko kuma kana masallaci misali ka shagala da yin tahiyatul masjid ko wasu nafilfilinka na daban ko kuma raka'atul fajr, sai aka tada ikamar sallah, shin jinkirtawa zaka yi sai ka gama wannan nafila taka sannan ka kabbara ka bi imami, ko kuma yankewa zaka yi? A takaice, duk lokacin da aka tada ikamar sallah kana masallaci, to baya halatta ka shagala da yin wata sallah, dole ka yanke ka bi imami. Domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqimat, a wata riwaya fala salata illa al-maktuba. Zan Allah ke fada cewa idan aka tada ikamar sallah babu wata sallah sai wannan sallah da aka tada ikamar ta. To dan haka anan, in kana cikin yin nafila aka tada ikamar sallah, dole ka yanke ka bi imami, haramun ne ka ci gaba da wannan nafila, domin in ka ci gaba da ita ka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka anan zaka gane jahilcin da yawa daga cikin jama'a ta musulmi, musamman a yanayin mu ana, musamman kuma a lokacin asuba. Gaya an tada sallar asuba, zaka ga mutum ya zo a gulguje, wai ba zai kabbara ya bi liman sai yayi raka'atul fajr, mai dan dama dama ne zai tsaya a wajen masallaci idan yayi sannan ya shigo ya bi limani, don haka baya halatta. Ibnu Abdul Barr, Allah ya ji kansa, a cikin littafin sa At-Tamhid lima fil muwatta min al-asanid, lokacin da yazo bayani akan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inkari ga wasu sahabbai wanda an tada ikamar sallah sun shagala da yin wata sallah, sai manzon Allah yake cewa as-salatani ma'an, yanzu sallah biyu a lokaci guda, yanzu sallah biyu a lokaci guda. To anan ne sai ya hakaito maganganun magabata, wasu suke cewa idan ka zo masallaci an tada sallar asuba, to zaka iya tsayawa a wajen masallaci kai raka'atul fajr sannan ka shiga ka bi limami. Wasu malamai suka ce zaka iya yin raka'atul fajr sannan ka bi limami, amma da sharadin cewa raka'a ta farko ba za ta kuce maka ba. Wasu suka ce kai cikin masallaci ma zaka iya shiga kai, ko da raka'a ta farko za ta kuce maka sai ka yi raka'atul fajr sannan wato ka kabbara sallar asuba. Bayan ya tattaro maganganun malamai magabata, sai yake cewa fala qaula li ahadin ba'da qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ba wani wanda yake da ta cewa bayan fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take yanke a lokacin nan sai ya koro hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis salatu fala salata illa allati uqima, in an tada ikamar sallah ba wata sallah face wannan sallah wadda aka tada ikamar ta. Don haka sai ka yi hakuri ka kabbara ka bi imami, wannan raka'atul fajr sai ka batta. Idan an gama sallar asuba kai tsaye kana iya tashi bayan ka dan yi azkar wanda ake yi bayan kowace sallah ta farilla, idan ka gama sai ka tashi sai ka ramu raka'atul fajr ɗinka. Domin an gama sallar asuba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ga wani sahabi ya tashi yana sallah, da ya gama sai manzon Allah yake tambayar shi wace sallah ce kake yi yanzu, sai ya ce ya rasulullahi raka'o'i biyu da ake yi kafin sallar asuba su ne suka kubce min nake rama su yanzu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tanka masa ba, wannan ita ce ake kira sunna ta gaririya. domin duk abin da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi musu ba, wannan daidai yake da kamar ya ce a yi, domin baya ganin aikin asha ya ja bakin sa ya kabe. Dama ta biyu, kakan iya jinkirtawa bayan rana ta hudo ta dan daukaka, sannan sai ka rama wannan raka'atul fajr. Wannan shi ma hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka dai a takaice, in dai an tada ikamar sallah dole ka yanki. Su malaman da suka ce ba za ka yanke ba, dole sai ka kawo ta biyu sannan ka salamce, sun tafi akan fadar Allah subhanahu wata'ala dake karshen suratu Muhammad, ko mu ce suratul Qital. Fadar Allah subhanahu wata'ala, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubdilu a amalakum. Ubangiji ta'ala yace, ya ku jama'ar mu'minai, kuma ubangijinku biyayya, kuma manzansa biyayya, wala tubdilu a amalakum, kada ku sake ku bata ayyukanku. Suka ce anan kaga idan ka yanke ka bata aikinka. Malamai suka ce a ayar abinda take nihi, wala tubdilu a amalakum, kada ku bata ayyukanku, shine ta hanyar nuna ma mutane cewa ku masu ibada ne, ko kuma jiyarwa kenan. A takaice shine as-sum'a war-riya, kar ku nuna ma mutane ku masu ibada ne, domin duk mutumin da zai yi aiki na ibada da sunan mutane su gani su yaba ko su ji su fada, to wannan bashi da sakamakon lada akan wannan aiki a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala, face ya zaba. Don haka, wala tubdilu a amalakum, kada ku bata ayyukanku kenan ta hanyar riya da jiyarwa. Amma kasancewar wannan aya ba za ta zauna ba akan wannan, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace mana, fala salata illa allati uqimat. Tambaya ta uku dan uwa yake cewa, misali mutumin da sallar Juma'a bata zama wajibi a kansa, wanda wani uzuri ya gitta masa, kamar misali wanda yake matafiyi, ko wanda yake marar lafiya, ko wanda yake bawa, ko kuma kasancewar wanda yake wannan mace, domin ita ma sallar Juma'a ba wajibi bace a kanta. Shin idan aka ce yau ranar Juma'a ce, ko da rana ta karkata ta gushe, ba za su yi azhar sai an taso daga Juma'a? Ba maganar cewa su yi jiran sai an taso daga Juma'a. In dai lokacin azhar yayi, rana ta karkata, to a wannan lokaci sai su tashi su yi sallah azhar, ko da wato ba gama sallar Juma'a ba. Amma yanzu misali mutumin da ya kusa isowa gari, kasancewar yana ganin cewa zai riski sallar Juma'a, gaya kuma rana ta karkata, to a wannan yana iya jinkirtawa, in ya iso, in ya ga ya samu sallar Juma'a, to falillahi alhamdu, idan bai samu ba sai sallar azhar. Shine kamar yanda dan uwa yake tambaya, misali ma'aikaci ne yana wajen aiki, aiki ya tsida shi, wanda aikin kuma ya zamanto uzuri ne na musamman, ban makawa, dole sai ya tsaya akan wannan aiki. In lokacin azhar yayi, zai yi azhar, ko kuma kasancewar sai an sauko daga Juma'a. Idan yana kyautata zatan kafin a gama sallar Juma'a, wannan uzuri nashi zai gushe, to ko da lokacin azhar yayi ba zai yi azhar ba, sai ya dakata in an sauko daga Juma'a kenan. In uzurin ya gushe ya samu zuwa Juma'a, falillahi alhamdu. Idan ko uzurin bai gushe ba har an gama sallar Juma'a, sannan a wannan lokaci zai tashi yayi sallar azhar. Abinda muke so mu gane kenan, idan yana kyautata zatan uzurin zai gushe kafin a gama sallar Juma'a kenan. In lokacin azhar ya shiga ba zai yi azhar ba, sai ya dakata in uzurin ya gushe ya je Juma'a. In kuma har an gama Juma'a kenan, sai ya yi sallah ta azhar, shine iya abinda yake kansa. Darasi da ya gabata, da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna cikin baban da ke bayani game da hukuncin girman kai, wato da jiji da kai, wanda bayani ya gabata. Girman kai da ji da kai, wannan abubuwa ne biyu wanda Allah ya haramta mana. Kamar yanda mun yi bayani a farko, bambanci tsakankanin girman kai da ji da kai, an gane ku? Shi idan aka ce al-kibr, mutum ya ringa ganin cewa a karan kansa shi ke sama da jama'a, kowa shi yake kasa da shi. Ya ringa gani duk wata sifa wadda take ta cika da kasaita, ka ringa ganin kai kake sama da kowa, kowa shi yake kasa da kai. To wannan shi ne ake kira da girman kai. Idan aka ce wato jiji da kai, shi ne mutum ya ringa nuna cewa aikinsa ya fi nawa ne. Ka ringa nuna cewa aikinka ya fi nawa ne. An gane ku? Ka nuna cewa rigarka ta fi tawa ne kyau, motar da kake hawa ta fi tawa ne, ka fi wane ilimi, ka fi wane yawan ibada, ka fi wane gida kyakkyawa, ka fi wane kaza. To wannan shi ne ake kira da ji da kai. Wanda da jiji da kai da girman kai, wannan gaba ɗayan su abubuwa ne biyu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mana da nassi na Al-Qur'ani, haka nan da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam, wanda na ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna mana girman kai haramun ne, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Ubangiji ta'ala ke faɗa wancan gida wanda yake na ƙarshe aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce wannan gida muna keɓantar shi ga waɗanda ba sa nihin ɗagin kai a ban ƙasa, kuma ba sa nihin yaɗa ɓanna a duranta. Ubangiji ta'ala ya ce ƙarshe wanda yake kyakkyawa wato na masu tsoron Allah ne. Kaga a taƙaice, ta hanyar da ake gane haramun duk abin da Allah ya ce wanda ya aikata kaza ba shi da rabo a ranar kiyama ba zai dace da aljanna, to wannan ya nuna cewa aiki ne wanda yake haramtacce. Domin anan Allah yana ba mu labarin cewa gidan aljanna Allah yana keɓance shi ga waɗanda ba sa nihin ɗagin kai a ban ƙasa. Kaga duk wanda yake da ɗagin kai yana nuna cewa shi wata tsiya ne. To Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai haramta masa gidan aljanna matuƙar ya halitta haka. Idan ko bai halitta haka ba, kuma ya tabbata abu ne wanda Allah ya haramta ya ci gaba da yi, to Allah zai azabtar da shi gwalgwadon laifinsa. Sannan a ƙarshe, in akwai imani a cikin zuciyarsa ko mun kankantarsa, a kai shi aljanna da ceto na manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da ceto wanda yake na mala'ikunsa. To shi ne mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya ƙara masa yadda, wanda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ihtajjatil jannatu wan nar, wato wuta da aljanna sun yi jayayya. Ita aljanna ta ja, wuta ita ma ta ja, suka ɗan samu wato shine hayaniya tsakankaninsu da gaddama. Domin lafazin ihtajjat an ciro shi ne daga al-muhaja. In aka ce al-muhaja, wato shi ne jayayya. Kasancewar wuta da aljanna sun yi jayayya, a aƙidar ahlus sunna wal jama'a wannan za a tafi akan zahirinsa, domin ba abu bane ba wanda yake mai gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba aljanna, wato shi ne basira da za ta ringa gane abubuwan da za a iya ganewa. Haka ita ma wuta. Faqalatin naru, wato wuta sai ta faɗa tana mai ba wato aljanna hujjar cewa ita ga iya abinda take ganin cewa ya dace da ita. Fiyal jabbaruna wal mutakabbirun, wuta tace ni na yarda na amince duk wasu waɗanda suke masu tsaurin kai, masu karye inda baggaba, wal mutakabbirun da waɗanda suke masu ɗagin kai, masu ganin cewa su suke sama da kowa, kowa shi yake ƙasa da su. Tace na yarda na amince su ne yanawa-yanawa a ranar kiyama. Lafazin jabbarun jam'i ne na jabbar. Idan aka ce jabbar, wanda yake tilasa jama'a, dole sai sun yi abin da ra'ayin shi da son zuciyar shi ya bashi, ko da ya saba ma gaskiya. Duk mutumin da zai ce dole abin da ya faɗa kawai shi ne za a ɗauka, kowa ya aje ra'ayin shi dole abu nashi, to wannan shi ne ake kira da jabbar, mai karye inda baggaba, duk abin da ya ga dama zai iya yi. Kuma yana daga cikin ma'anar jabbar mutumin da yake ganin cewa shi yake sama da kowa, kowa shi yake ƙasa da shi. haka kenan lafazin almutakabbirun jam'i ne na mutakabbir. Mutakabbir wato shine mutumin da yake da dagin kai, wanda yana ganin duk wata sifa wadda take ta cika ta yabo cewa shi yake da ita, kowa bai da ita, ma'ana tashi tafi ta kowa. To dan haka sakamakon wanda yake da dagin kai da wanda yake mai tsaurin kai mai karye inda baggaba, Ubangiji subhanahu wa ta'ala tuntuni ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani a cikin suratul mu'min, ko kuma mu ce cikin suratul ghafir, Ubangiji ta'ala zai yi rihi akan zukatansu, ba sa ganin wani alkhairi balantana su kusance shi, kuma ba za su iya gane sharri balantana su nisance shi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, kazalika yaquba Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar, Ubangiji ta'ala na rihi akan dukkan zuciya ta mutum wanda yake mai dagin kai, wanda yake mai karye inda baggaba. Ubangiji ta'ala yana tushe basirarsa tun daga nan duniya, duk wani alkhairi ba zai gani ba balantana ya kusance shi, kuma ba zai ga sharri ba balantana ya nisance shi, wal iyazu billah. To haka ita wuta ta zaba cewa dukkan wasu masu tsaurin kai da dukkan wasu masu dagin kai sune yanata a ranar kiyama. Wa qalatil janna, aljanna sai ta ce fi yaqafa'un nas wa masakinuhum, tace ni na yadda na amince dukkan wasu raunana daga cikin jama'a da talakawansu tace su ne nawa. Lafazun du'afa anan jam'i ne na ba'if, abinda ake nihi da ba'if anan ba ana nihi rauni wanda yake na halitta, ana nihi rauni wanda yake na zuciya, rauni wanda yake na zuciya, mutumin da daga an faɗa masa gaskiya zai saddaka kai tsaye ya nuna cewa shi ba kowa bane ya bi abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, su ne ake kira ake nihi da du'afa ana. Tace fi yaqafa'un nas, tace dukkan wasu masu rauni daga cikin jama'a, wa masakinuhum da talakawansu tace su ne yanawa a ranar kiyama. Dan haka talakawa a ranar kiyama waɗanda suka kyautata imani da Ubangijinsu suka biyo baya da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, sai sun rigayi mawadata waɗanda suka cancanci shiga aljanna a ranar kiyama. Fataballahu bainahuma, Ubangiji ta'ala sai yanke hukunci tsakanin wuta da aljanna. Dama hukunci na Ubangiji ne, idan ya yanke hukunci kuma ba wani wanda ya isa ya biyo baya, wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmi, shi ke hukunta hukunci kuma babu wani mai biyar baya ga hukuncinsa. Amma saɓani hukunci wanda yake na tubuka da warwara hukunce na duniya, nan sai ka zo wata koti ta yi maka shari'a ta baka gaskiya, in shi wanda aka danne masa gaskiya ya daga koti ta gaba, ita kuma sai ta ba wancan gaskiya, saboda hukunci ne wanda yake akwai tuka da warwara a cikinsa. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya yanke hukunci to babu wani wanda ya isa ya biyo baya. Dan haka kotun musulunci duk inda take, in dai ta yanke hukunci akan nassi na Al-Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a matsayinka na mumini dole ka meka wuya, ba maganar cewa ka kai kara wata kotu ta daban, domin duk inda ka kai in dai da Al-Qur'anin za a maka shari'a da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan hukunci da za a maka ba zai saba da hukuncin da aka maka a baya. In ko kaga ya saba, to takan iya yiwa shi alƙalin yana da ƙarancin fahimta ko kuma ya bi son zuciyarsa. To shine anan yake cewa fataballahu bainahuma, Ubangiji ta'ala sai ya yanke hukunci tsakaninsu ita wuta da aljanna. Sai ya ce innakil jannatu rahmati, Ubangiji ta'ala ya ce ke aljanna ki san da cewa ke rahamata ce. Arhamu biki man asha'u, da ke nake jin kan wanda naso na ji kansa daga cikin bayina, domin ita aljanna rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake jin kan bayinsa. Wanda ita aljanna a nan abinda muke so mu gane, duk wanda kaga ya dace da gidan aljanna a ranar kiyama, to wannan rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta cin masa, ba wani kokarin aikinsa bane ba, ba ibada shi bace ba. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, yake cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadli dan Allah yace ku daidaita kamar yanda aka ce ku yi wa qaribu manzo Allah yace ku kusanci abinda aka ce ku yi manzo Allah yake cewa wa alamu ku yi sani annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali babu ɗaya daga cikin ku wanda zai tsira da aikin shi a ranar kiyama mutumin da zai ce yau yinin alkiyama aikin shi kadai ya isa ya tsiratar da shi daga cikin wuta ya shigar da shi aljanna sahabbai suka zaburo suka ce wala anta ya rasulullah ko kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin ka bai isa bai tsiratar da kai qala wala ana manzon Allah yace wallahi ko ni aiki na bai isa bai tsiratar da ni a wannan yini na alkiyama yace illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadli sai idan ubangiji na ya lullube ni da rahmarsa da fadlarsa sannan ni ma zan sha dan haka dai ita aljanna rahama ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake jin kan wanda ya so jin kai daga cikin bayansa fatan mu shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lullube mu da rahmarsa ya sanya aljanna ta zamanto ita ce makomar mu a ranar kiyama wa innakin naru azabi ubangiji ta'ala yace ke ko wuta azaba ta ci uazibu biki man ashau da ke nake azabtar wanda naso azabtar da shi daga cikin bayina duk wanda Allah ya azabtar da shi wannan tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Allah ya haramta ma kansa zalunci inna allaha la yuzlimu mithqala dharra ubangiji ta'ala baya zaluntar bayinsa daidai da nauyin jankiya shi haka yace wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid haka kuma ya faɗa a cikin hadisi al-qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ku san da cewa ni na haramta ma kaina zalunci don haka na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakankaninku fala tadhalamu dan haka kada junanku ya zalunci juna to duk wanda Allah ya azabtar da shi wannan tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wataala kuma ya cancanta a azabtar da shi an gane ko yanzu misali kai ne kake kiwon kaji kamar guda goma yau an wayi gari sallah sai ka ware daga cikin kajin nan guda goma guda biyar kace su zaka yanka kai miyar sallah da su sai a ce kai zalunci me yasa ka ware waɗannan wancan kake kama su dukkan su naka ne kuma waɗannan su ne kaga cewa ya dace ka yanka su domin ka biya bukatunka a wannan yini dan haka gaba ɗayan mu bayi ne na ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ya shigar da shi aljanna wannan rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala da fadlarsa duk wanda Allah ya shigar da shi wuta ya cancanta a shigar da shi kuma wannan tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wataala sai yace wali kilaikuma alayya mil'uha kowace ɗaya daga cikin ku ke aljanna da wuta Allah ya ce na ɗaukan ma kaina alƙawalin cika ta a ranar kiyama da wuta da aljanna gaba ɗayan su Allah ya yi alƙawalin cewa sai ya cika su ita aljanna za a yi ta shigar da bayi waɗanda suka cancanta a shigar da su bayan duk wanda ya dace a sanya shi aljanna an shigar da shi to sai a samu wuri mai yawa babu jama'a wanda za su rayar da su kamar yadda aljanna dama Allah ya faɗa fadin aljanna ya kai fadin sammai da ƙasai wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatin lil muttaqin to bayan an shigar da jama'a sai a samu wuri mai yawa babu kowa a cikin sa rahama ta ubangiji subhanahu wataala da fadlarsa take yanki Allah sai ya yi sabuwar halitta ya halicci wasu jama'a ubangiji ta'ala ya cike aljanna da su domin alƙawali ne ya ɗaukan ma kansa shi ko baya saba alƙawali ita ko wuta ba za ta gushe ba ana jefa mata duk wanda ya cancanta a jefa mata talashi sai ta ringa cewa halmin mazid halmin mazid halmin mazid shin akwai ƙari shin akwai ƙari wai tana neman cewa a dada mata kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin suratul Qaf, yawma naqulu li jahannama hal mutalat wa taqulu hal min mazid. Yinin alkiyama yini ne wanda muke faɗa ga wutar jahannama. Ubangiji ta'ala yace za mu ce da ita hal mutalat, yake jahannama shin kin cika? Wa taqulu sai ta ce hal min mazid, shin akwai ƙari, shin akwai ƙari? Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi sahihi, yake cewa jahannama a ranar kiyama ba za ta gushe ba, ana jefa mata jama'a tana lashewa, tana cewa shin akwai ƙari, shin akwai ƙari. Manzon Allah yace hatta yada'a alaiha rabbul izzati qadama, har sai ubangijin girma da ɗaukaka ya dora duddigen sa akan ta. Manzon Allah yace fa yanzawi ba aguha ba aba wa taqulu qaf qaf kab, sai ubangiji ta'ala ya dora duddigen sa akan ta, a lokacin nan junanta da junanta sai ya yankwane, irin yanda ake ya mutse takarda haka za ta yankwane, sai ta ringa cewa kab kab, ma'ana ya isa ya isa ya isa. Wannan shine cikar wutar jahannama a ranar kiyama. A nan mu kalli tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala. Aljanna da aka samu sauran wuri bai cika ba, yaya aka yi? Sabuwar halitta aka yi aka shigar da su. Ita ko wuta da take neman cewa a ƙara mata bata yi da cika ba, maimakon a halicci wata halitta sabuwa a cike wuta da ita, wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da adalci shi, don haka sai ya dora mata diddigensa. Wannan hadisi a ƙarƙashinsa ne za mu fitar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifa ta duddige, kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta shi da wannan sifa. Mun fahimci ma'anar duddige, amma mun jahilci yadda duddigen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake da yadda kaifiyarsa take, domin manzon shi sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa mana ba cewa ga yadda duddige yake, amma ya faɗa mana cewa Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala yana da duddige wanda ya dace da girmansa. To dan haka wannan hadisi dai bayani ya gabata a kansa, abinda yake tabbatar mana duk wani mai girman kai da mai ɗagin kai da mai karye inda ba gaba, in har ya mutu akan haka bai tuba ba, to ya cancanci shiga wutar jahannama a ranar kiyama. Sai dai idan rangwame na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da rahamarsa wato ya cin masa. In kuwa ya halitta girman kai, ya halitta jiji da kai, to wannan kasancewar kwata-kwata ba zai shiga aljanna a ranar kiyama. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana duk mai girman kai ba zai shiga aljanna a ranar kiyama in dai ya halatta girman kai, domin duk wanda ya halatta haram ya kafirta. Wanda ya mutu akan kafirci ko babu kokonto game da cewa wutar jahannama ita ce makomarsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kull kafur. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بقرا. متفق عليه. Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yanzurullahu yawmal qiyama, a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kalli ila man jarra thawbahu, ila man jarra izarahu khuyala, ko kuma ila man jarra izarahu badara. A ranar kiyama Ubangiji ta'ala ba zai kalli dukkan mutumin da wato ya ja gyabtansa, ko kuma mu ce ya ja wandansa akan ƙasa badara saboda girman kai. Duk mutumin da yake jan wandansa ko rigarsa ko zane ne ma yake ɗaurawa, kamar yadda asali shine abinda suke ɗaurawa a wancan lokaci, izar manzo Allah ya ce duk wanda ya ja tufafinsa akan ƙasa saboda jiji da kai, Ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na rahama a ranar kiyama. Wannan hadisi abinda ke nuna mana haramci na girman kai, wanda galibin mutumin da zai saki tufafinsa ya wuce ka'ida ta shari'a yana yin haka ne saboda takama da jiji da kai. to duk mutumin da ya saki tufafin sa ya wuce kaida ta shari'a, to a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai kalle shi kallo wanda yake na rahama. Don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna haramcin isbal. Idan aka ce al-isbal shine sakin tufafi ya wuce kaida ta shari'a. Hadisi wanda yake ƙara tabbatar da haramcin haka, akwai hadisi na Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, wanda hadisin na cikin wato Bukhari da Muslim. Ibn Umar, Allah ya ƙara masa yadda, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama. Duk mutumin da ya ja tufafinsa saboda takama da jiji da kai, to Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama ba zai kalle shi kallo wanda yake na rahama. Fa qala Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, da ya ji wannan kalima daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai thawbi yastarkhi illa an ata'ahada zalika min. Yace, ya Rasulullah, gefin wato zanina na sassabtowa yana jan ƙasa, ya Rasulullah, sai ina bibiyar shi ina janyewa. Saboda shi Abubakar, Allah ya ƙara masa yadda, ba mutum bane ba wanda yake mai ƙiba, yana da raunin jiki. Zanen shi wanda yake ɗaurawa gefin yana sassabtowa ƙasa, yana jan ƙasa, sai Abubakar yana bibiya yana janyewa. Shi ne ya ce, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai thawbi. Ya ce, ya Rasulullah, gefin wato tufafina yastarhi, wato yana sassabtowa ya ja ƙasa, illa an ata'ahada zalika min. Ya ce, sai na ringa bibiya ina janyewa. Faƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Abubakar, innaka lasta tasna'u zalika khuyala. Ya ce, kai Abubakar, ba dan taƙama da jiji da kai bane ba kake yin haka. Manzon Allah ya tsarkake shi ya ce, a'a, kai ba kana yin haka bane saboda taƙama da jiji da kai. Hadisi na uku a wannan babi za mu iske shi, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa, yayin da wani mutum yana tafiya a cikin tufafinsa kyawawa, tu'jibuhu nafsuhu, wato ransa tana ƙayatar da shi, tana sanya shi jiji da kai, yana nuna cewa ya fi kowa yana taƙama. Murajjalun jummatuhu, manzon Allah ya ce gashin kansa ya caje shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya juyar da ƙasa da shi, sai ya ce, fa huwa yatajaljalu fiha ila yawmil qiyama. Yana nan yana nutso a cikin ƙasar, ba zai kai ƙarshen ƙasa ba sai yinin alkiyama. Wannan hadisi za mu iske shi, shi ma yana nuna mana sakin tufafi ya wuce ƙa'ida ta shari'a, haramun ne. Sannan hadisi na hudu wanda yake tabbatar da haramcin haka, hadisin da Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ma asfala minal ka'abaini minal izari fa finnar. Duk abinda ya wuce idan sau, wato na gyautu ko wando, manzon Allah ya ce abinda ya wuce wannan ƙasa makomar shi ita ce wuta a ranar kiyama. Idan mutum ya saki wandansa ko ya saki zanansa ko ya saki jallabiyarsa ta wuce idan sau, to daga idan saukin nan abinda ya yi ƙasa gaba ɗayan shi makomar shi ita ce wuta a ranar kiyama, nan Allah zai babbaka shi. Sannan hadisi na biyar a baban, hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara masa yadda, wanda hadisin na cikin Sahihu Muslim. Abdullahi dan Umar yake cewa, marartu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirha. Yace, na wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zanina wanda na ɗaura a jikina yace ya sassabtu yana jan ƙasa. Faƙala ya Abdullah, sai manzon Allah yace, ya kai Abdullah, irfa izara. Manzon Allah yace, dage zananka. Farafatuhu, Ibn Umar yace, sai na dage. Thumma qala zid, manzon Allah yace, kuma dagewa da dade ƙara janyewa. Ibn Umar yace, fazidtu, na dada janyewa. Yace, fama zilitu ata harraha ba'd. Yace, bayan haka yace, ban gushe ba, a kullun ina kula da tufafina. bana yarda ya wuce ka'idar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da fa qala ba'dul qawl wasu jama'a sai suka fada ga ibnu umar suka ce ila aina izuwa daidai ina ne da ka dage manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale ka sai ya ce ila ansati saqai yace izuwa tsakiyar kwabri da yazo daidai tsakiyar kwabri anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyale ni hadisi na shida ababan akwai hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa salatatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim manzon Allah ya ce dangogi guda uku daga cikin jama'a a ranar kiyama ubangiji subhanahu wata'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta ransu sakamako na biyu wala yanzuru ilaihim ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama hukuba ta uku sai ya ce wala yuzakkihim ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zinubi hukuba ta hudu sai ya ce wala hum azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar radi Abu Zar yace fa qara'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salata mirar manzon Allah sai da ya maimaita wannan su uku yana cewa salatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim sai da manzon Allah ya maimaita su uku Abu Zar sai yake cewa khabu wa khasibu manhum ya Rasulullah yace amma ko waɗannan jama'a sun tabe sun dada tabewa su wane ne ya Rasulullah gaya mana sifar su mu san su domin mu nisance su Qala sai manzon Allah ya ce farko al-musbil mutumin da yake sakin tufafin sa ya wuce ka'ida ta shari'a wal iyazu billahi duk mutumin da yake sakin tufafin sa ya wuce ka'ida ta shari'a nabiyun sai ya ce wal mannan da mutumin da yake da guri wana in ba dan mun taimaka masa ba aida har yanzu yana nan baya komai wana ai mu ne muka taimaka mishi ni na bashi hannun jari ko kuma ni na masa kaza duk mutumin da zai ba mutum abu kuma ya gora masa to wannan shine sakamakon shi a ranar kiyama dan haka gori haramun ne duk aikin da kai na alkhairi inda zaka shekara dubu kana taimaka ma mutum dubu daidai da lokaci ɗaya in ka gora musu gaba ɗaya wannan aiki da kai ya zube wallahi azbillahi dan haka ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha na uku sai ya ce wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da mutumin da ke sayar da hajjar shi da rantsuwa wadda take ta ƙarya daga an zo an tsaya kan kayan shi sai ya fara rantsuwa da Allah wallahi abin nan dukkan zagaya kasuwa ba za ka same shi ba sai a wajena ko kuma abin nan wallahi ba inda za ka same shi da ragi sama da inda zan sida maka ko kuma wallahi wannan abu ba inda za ka samu original wanda yake gangariya sama da abin da yake wajena alhali rantsuwa kuma rantsuwa ce wadda take ta ƙarya dan ya rude ka ka saya waɗannan uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan ita ce hukubar su a ranar kiyama wannan hadisi yana cikin sahihu muslim kaga alayin farko wa manzon Allah ya zana shine mutumin da yake sakin tufafin sa hadisi na bakwai ababan hadisin Abu Jurai shine Jabir ibn Sulaym Allah ya kara masa yadda yake cewa naga wani mutum da nazo Madina kai tsaye jama'a duk abin da ya faɗa take yanke jama'a suke karɓa maganganun sa sai na ringa mamaki wannan ko wani irin mutum ne sai nace mana haza na tambayi jama'a wannan wane ne sai suka ce masa haza Rasulullah suka ce ai manzo ne na Ubangiji subhanahu wata'ala kultu sai nace da shi alayka salam ya Rasulullah marratayn sai da na maimaita su biyu alayka salam ya Rasulullah amincin Allah ya tabbata akan ka ya manzon Allah manzon Allah sai ya ce la taqul alayka salam fa inna alayka salam tahiyatul mayyit kada ka ce alayka salam ka gabatar da alayka akan assalamu manzon Allah ya ce wannan gaisuwa gaisuwa ce wato ta mamata kenan a al'adarsu da dabi'arsu haka suke gaisuwa ga mamata an gane ko amma ba dan cewa haka shari'a ta tsara kar mu manta ya gabata tun a cikin babu zikirul maut manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana sallamar da ake in an tafi makabarta assalamu alaikum dar qaumil mu'minin wa ataakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insha Allahu bikum lalahiqun ko kuma assalamu alaikum dar qaumil mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun sai yace kul assalamu alayka abinda zaka fada kace assalamu alayka ya rasulullah fa qultu sai nace masa shin kai ne manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam manzon Allah yace kwarai ni ne manzon Allah da idan tsanani ya same ka talauci ko rashin lafiya ko wani kunci na rayuwa shine ubangijin da in ka roke shi take yinka zai yaye maka wannan ubangijin da yake yaye ma bayinsa tsanani to ni manzon sa ne shi ya turo ni wa in asabatka sana idan shekara ta fari ta same ka fada autahu ambata halaka ka roke shi to shine zai saukar da girgije ya tsiran maka da duk abin da ka shuka sannan sai ya ce wa in kunta bi ardin qafra kuma ni ne manzan ubangijin da in ka kasance a cikin dokar daji fa ballat rahilatuka dabbarka ma'ana taguwarka ta bace fada autahu ka roke shi raddaha alaika shine ubangijin da zai dawo maka da ita sai nace da shi ya rasulullahi iman alkawali manzan Allah sai ya ce masa la tasubanna ahadan ma'ana abinda yake nihi ya rasulullahi ka galgade ni imin wasiya sai manzan Allah ya ce masa la tasubanna ahadan kar ka sake ka zagi daidai da mutum daya kaga wasan zagi ko kuma mu ce dabi'a ta zage zage ba dabi'a bace ba ta mumini mumini ba a san shi da zagi ba dan haka yace la tasubanna ahadan manzan Allah yace daidai da mutum da yace kar ka sake ka zage shi Abu Jurayy yake cewa fa ma sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala sha yace bayan wannan galgadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yace ba da ba yace ko bawa yace ko akuya ko raƙumi ko wata dabba yace ban taba zagi ba har na bar duniya bayan wannan wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sannan wasiya ta bi manzon Allah yace masa wala tahqiranna shay'an minal ma'ruf duk wani aiki na alkhairi ko mun kankanta shi manzon Allah yace kada ka sake karina in dai aka ce aiki na alkhairi ne to kar ka ga kankantar shi kokari kai dan baka san aikin da zai fitar da kai a ranar kiyama kar mu manta ya gabata wani bawan Allah yana cikin tafiya sai ya ga reshen itaciya ya karkato akan hanyar jama'a sai ya kare wannan reshe dan kada ya karci masu wucewa a sanadiyar wannan aiki da ya Allah ya karba aikin shi ya shigar da shi aljanna reshen itaciya fa kadai kuma akwai wata karuwa daga cikin banu Isra'il wanda shi ma hadisin ya gabata wanda kishirwa ta kurota baki rijiya ta shiga ta sha bayan ta sha da ta fito sai ta ga kare yana kartar kasa a bakin rijiya saboda tsananin kishirwa ta tausaya masa ta koma cikin rijiyar ta ciko huffin ta shine takalmi na fata kafa ciki ta ciko da ruwa ta kawo ta fito ta ba wannan kare ya sha a sanadiyar wannan shayar da shi da ta yi Allah ya karba aikin ta ya gafarta mata ya shigar da ita aljanna dan haka aiki na alkhairi ko mun kankanta shi bai halatta mumini ya wulakanta shi dan baka san aikin da zai fitar da kai a ranar kiyama shine yace wala tahqiranna shay'an minal ma'ruf manzon Allah yace kar ka sake ka wulakanta aiki na alkhairi ko mun kankantar shi kar ka ga kankantar shi kai dai yi kokari kai kai dan Allah sai yake cewa wa antu kallima akhaka wa wajhuka munbasidun ilayhi in zaka ma dan uwanka magana kai masa magana fuskarka tana mai walwala da nishadi ka sakar masa fuska manzo Allah yake cewa inna zalika minal ma'ruf domin sakin fuska ga dan uwanka mumini manzo Allah yace shi ma yana daga cikin aiki na alkhairi ba a buƙatar mumini ya zamanto kullun fuska a daure ya sha kunu ba dabi'a bace ta mumini ko ba ka da dala a aljihunka abinda ake bukata ka zamanto a cikin walwala duk mutumin da ka hadu da shi dan uwanka mumini kai kokarin kamar ka goye shi a Hausa muke fada shimfudar fuska ta fita tabarma duk mutumin da ya saka maka fuska ya maka walwala ko da bai baka komai ba to wannan ya faranta maka zuciya sai manzon Allah yace masa warfa'a izaraka ila nisfis saqai mahallu shahid kenan manzon Allah yace ka dage gibtanka yazo daidai tsakiyar kubri an gane ko tsakiyar kubri ake bukatar ka dage gibtanka ya tsaya manzon Allah yace fa ina abaita in har kaki to ka dan sake shi ilal ka'abain zuwa bakin idan sau an gane ko ka sake shi zuwa bakin idan sau kenan a farko mi ake bukatar wanda mumini ya tsaya daidai tsakiyar kubri in har mutun ya ga ba zai iya tseda shi akan tsakiyar kubri sai manzon Allah ya ce fa ilal ka'abain ka dan sassabta shi yazo daidai idan sau sai ya ce wa iyyaka wa isbalal izar ka kiyayi sakin gyabtanka ko mu ce ka kiyayi sakin wandanka ya wuce idan sau fa innaha minal maqila domin sakin tufafi ya wuce idan sau manzon Allah ya ce yana daga takama da jiji da kai wa inna Allah la yuhibbul maqila ubangiji ta'ala ku bayya kaunar jiji da kai sai ya ce wa ilmurun shatamaka wa ayyaraka bima ya alamu fika idan mutun ya zage ka ya aibanta ka da abin da ya san kana tare da shi na aibi yace kai da kake da kaza kai mai kaza yace falatu ayyirhu bima ta'lamu fihi kai kada ka aibanta shi da abin da ka san yana da shi na aibi mutun ne ya san ga aibubugan ka sai ya zage ka yake gaya maka kai mai kaza kai mai kaza to kai in ka san laifukan sa karka aibanta shi maza Allah ya ce fa inna ma wa balu zalika alaihi uqubar aibantawar da ya maka zata tabbata akan shi a ranar kiyama kai kada ka tanka masa wannan hadisi hadisi ne sahihi kamar yanda al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmidhi da al-imamu Ahmad suka rawaito shi hadisi ne sahihi dan haka anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana daidai inda ake bukatar wanda mumini ya tsaya shine tsakiyar kubri an gane kuma tare da cewa ya halatta ka saki wandan naka yayyo kasa yazo daidai idan sau amma ya wuce idan sau wannan haramu ne kuma dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata wanda yake nuna mana idan sau ba su da haƙƙi game da wando ma'ana ba maganar mutun ya rihe idan sau din shi idan sau dole ka bayyana da su kenan ya wuce idan sau wannan haramu ne duk abin da ya wuce idan sau manzon Allah ya ce makomar shi ita ce wuta a ranar kiyama ma asfala minal ka'abaini fa finnar manzo Allah yace duk abin da ya wuce idan sau to makomar shi ita ce wuta shin tambayar mu anan sakin tufafi ya takaita ne ga wando ko riga a ce ta wuce idan sau rigar da ake kiranta tazarce doguwar jallabiya da ake bai takaita ba akan abin da ya shafi wando in wando ne haramun ne ya wuce idan sau in riga ce jallabiya haramun ne tsawon ta ya wuce idan sau in hannun riga ne haramun ne tsawon shi wato ya wuce nan tsintsiyar hannu inda ake kiran shi al-usul nan ake bukatar ya tsaya an gane ko amma in ka tseda shi a daidai nan kai daidai an gane ko amma idan ya zo daidai nan ya halatta haramun ne ya wuce nan sannan in rawani ne shi kuma haramun ne gezar shi ta wuce tsakiyar baya kamar yanda hadisi ne sahihi na cikin sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah wanda Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-isbalu fil izari wal qamisi wal imama yace shi sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a manzo Allah yace yana kasancewa a cikin gyautu in aka ce al-izar shine zane wanda suke daurawa a wancan lokaci wanda mu a yau wando ne muke sanyawa don haka dukkan su hukuncin su daya sai yace wal qamis kuma yana kasancewa a cikin riga kenan yaya a cikin riga riga ba a bukatar tsawon ta ya wuce idan sau ita ma in so samu ne jallabiya ta tsaya kenan tsakiyar kubri amma ba laifi mutun yakan iya sakin ta ta danyo kasa ta zo daidai idan sau tana iya tsayawa anan ta wuce idan sau haramun ne sannan hannun riga haramun ne kenan ya wuce nan ar-rusul shine tsintsiyar hannu sannan sai ya ce wal imama kuma yana kasancewa a cikin rawani in rawani ne kenan gezar shi baya halatta ta wuce tsakiyar baya sai manzon Allah ya ce man jarra shay'an khuyala'a lam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyama duk wanda ya ja wani abu na tufafin sai ya wuce ka'ida ta shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ba zai kalle shi kallo na rahaba a ranar kiyama don haka abinda kuma muke so mu gane shi sakin tufafi ya ja kasa haramcin shi wannan ya keɓanta da mazaje, an gane ku, ya keɓanta da maza. Ita mace ya halatta ta ja tufafinta akan ƙasa ɗani ɗaya ko kuma zira'i, in aka ce zira'i shine daga wannan yatsa ta tsakiya kenan zawwana, ya halatta kenan bayan ta yi doguwar riga ya zamanto a samu kamar nan haka yana jan ƙasa, ko kuma shibir shine nan ɗani kenan haka a samu ɗani ɗaya kuma ko kuma nan haka za ta iya jan shi akan ƙasa. Amma ya wuce zira'i wannan haramun ne, ya wuce haka haramun ne, abinda za ta ja akan ƙasa ya wuce haka haramun ne. In banda kamar lalacewar ɗabi'u, yanzu ka koma irin misali tsahin fulafulai waɗanda suke na Turawa, za ka ga matan Turawa tufafinsu jan ƙasa yake, ƙalla ka ga ƙafar baturiya a wannan, wanda a ɗabi'arsu da al'adarsu kafin lalaciya mai gurbi, wanda duka irin wannan al'adu nasu su ne suka zo suka yada a cikin jama'a ta musulmi. Inda za ka kalli tarihinsu ko wasu fulafulansu ko wani tarihi da ake dokumentar, kamar misali ka ɗauka irin na zamanin yakin duniya na biyu kafin a zo nan, duk matan Turawa za ka gani galibi za ka ga doguwar riga su tana jan ƙasa. A matsayinsu ma na kafirai sun san tufafin mace dole sai tarihi waɗannan ƙawaruwa. Don haka dalilin da yake nuna cewa ya keɓanta da maza shi sakin tufafi ya wuce ƙa'ida banda mata, hadisin Ibn Umar Allah, hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa, hadisin wato Ibn Umar Allah ya ƙara masa yadda, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yace man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyama, duk wanda ya ja tufafinsa akan ƙasa saboda takama Ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo na rahama a ranar kiyama. Faqalat Ummu Salama radiyallahu anha, Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, jin wannan kalima ke da wuya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai ta ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi ziyulihinna, tace ya rasulullahi to mata yaya za su yi da gezar tufafinsu, gaya mata suna jan tufafinsu akan ƙasa yaya su kuwa. Qala, sai manzon Allah yace yurkhina shibra, mata manzon Allah yace su saki tufafin ya ja akan ƙasa ma'ana ɗani ɗaya, haka manzon Allah yace da su. Qalat, sai Ummu Salama tace idan tankashifu aqdamuhunna, ya rasulullahi in har ɗani ɗaya mata za su ja tufafinsu akan ƙasa, tace ya rasulullahi ai dugadugansu ko za su bayyana, daga iska ta kada diddigenta zai bayyana a wuri, in dai ɗani ɗaya ne mace za ta ja akan ƙasa. Qala, sai manzon Allah yace yurkhinahu zira'an wala yazidna, yurkhinahu zira'an wala yazidna, manzon Allah yace to su sake shi kamun ɗaya ya ringa jan ƙasa, manzon Allah yace amma kar su daɗa akan kamun ɗaya. Haka matan mu suke a yau, zaka ga mace ƙobrinta a waje kuma ta sa niƙabi, to kaga wannan kasancewar inda a ce ita kanta ya kamata ta ji kunyar kanta, kin zo kin sanya niƙabi kin lullube fuska kuma ƙobrinki a waje, me yiwa ma ƙobrin kuma da irin wannan kunshi wanda yake na zamani, dama dama ne ki sanya safa, ita kanta safar ana buƙatar ko da kin sanya safa ya zamanto doguwar riga ki tarihi ƙawahun gaba ɗaya, saboda ƙira halittar mace ba a buƙatar ta bayyana, ko da ta sanya safa ba a buƙatar ƙafarta ta bayyana, haka abinda ake buƙata ta saki tufafin da zai rihe kwata-kwata, ba za a ga diddigenta ba. To kaga matan jiya kenan suna tafiya kusan kamun ɗaya na tufafinsu yana jan ƙasa, ko iska ta kaɗa ko guguwa ake, ba yanda za a yi guguwa ta ɗauke wannan tufafi dugadugansu su bayyana. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi ya nuna mana duk abinda suka ja na ƙazamta na najasa, to inda suka ja na bayan ya tsarkake musu wannan, kamar yadda wata mata ta kai kukanta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. To dan haka dai wannan hadisi yana tabbatar mana kenan banda mata su ba sa cikin wannan haramci. To sai aka samu wasu, musamman ma daga cikin wasu malamai, suna ganin cewa wannan hadisi dole a ƙayyade shi, haramcin ya keɓanta ga wanda ya ja tufafinsa don takama, amma duk wanda zai saki wandonsa ya wuce idan sau, ko da ya ja shi akan ƙasa, in dai ba don takama ba suka ce ya halatta. malamai suka ce anan ba ku da hujja. Menene hujjar su? Suka ce wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Abu Bakar innaka lasta tasna'uhu khuyala, kai ba dan takama ba kake. Malamai suka ce anan su fa waɗanda suke kiyasta kansu da Abu Bakar sun manta cewa akwai bambanci tsakaninsu da Abu Bakar ta fuska biyu. Fuska ta farko, shin Abu Bakar wane ne ya tsarkake shi ya ce shi ba dan takama ba yake yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kai ku a yau wane ne ya tsarkake ka? Wanda Abu Bakar alqur'ani kanshi sai da ya tsarkake Abu Bakar. Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btiqa'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Alqur'ani ya tsarkake Abu Bakar kuma ya tsarkake iyalin gidansa kamar yadda Allah ya zano ayoyi a cikin wato suratul Nur. Sannan fuska ta biyu, an gane ko? Abu Bakar ba da nihi ba ya saki tufafinsa, abin ne ya fi ƙarfinsa, ba da ganganci ba ne, kuma tare da haka Abu Bakar yana ƙoƙarin janyewa, yana ƙoƙari yana janyewa. Kuma anan karkamanta ka ce wai ba dan takama ba, Ibnu Umar yana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ake lissafa su masu kyamar duniya. Gaya ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce da tufafin sai yana jan ƙasa, manzon Allah ya ce ya kai Abdullahi zo. Manzon Allah ya ce janye, Ibnu Umar ya janye. Manzon Allah ya ce daɗa janyewa, Ibnu Umar ya ƙara janyewa. Sai da ya zo daidai tsakiyar ƙauri, manzon Allah ya ce to ya isa. Wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masu gudun duniya kuma masu ƙoƙarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa. Don haka kuma a can ainihin shi kanshi sakin tufafin yana daga cikin takama, don ba kowa yake sakin tufafin shi ya wuce ka'ida ta shari'a sai dan takama da jiji da kai. Domin manzon Allah ya ce wa iyyaka wal isbala, haka ya gaya ma Abu Jurai, sai ya ce fa innaha minal makila, domin sakin tufafi yana daga takama. Kaga kenan sakin kanshi ainihin sakin tufafi ya wuce ka'ida ta shari'a, takama ne. To don haka kasancewar a nan a matsayinmu na muminai haramun ne mu saki tufafin mu ya wuce ka'ida ta shari'a. In wando ne mu yi ƙoƙarin tseda shi tsakiyar ƙauri, amma ya halatta mu sake shi ya zo daidai idan sau, amma haramun ne ya wuce idan sau. In hannun riga ne kenan mu tseda shi daidai na, idan rawani ne kenan gezar shi ta tsaya wato ya tsakiyar baya. Wannan shi ne karantarwa ta addinin musulunci, kuma wannan shine abin da zai kara maka kurjini na musulunci. Duk wani makiyin Allah idan ya ganka zai razana, ko baka masa magana ba zai ringa razana yayi ta kanshi. Inda a ce musulmi za su siffanta da sifar yanda musulunci ya tsara musu, wallahi duk wani arni in ka biyo hanya dole zai kauce. Dan shi musulunci bin karantarwar shi sau da kafa shine yake kara ma mumini kurjini. Amma duk lokacin da muka yi nisa da karantarwar addini, to wal iyazu billahi kurjininmu da haibanmu zai rage a cikin zukatan makiyanmu. Don haka kasancewar a nan kuma za mu gane ashe shi musulunci addini ne wanda yake haɗaɗɗe. Mumini ta kowane ɓangare musulunci bai bar shi ba sai da ya tsara masa rayuwarsa gaba ɗaya, hatta da tufafi yanda za ka ɗinka shi ka tseda shi ka daidaita shi, musulunci sai da ya tsara mana. Nan insha Allahu ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.